نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس من 41 littafin al-adabul mufrad na al-imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1181 da suka shige Allah madaukaki ya kara masa rahama wannan darasi da zamu karanta yana bayani akan cewa mutanen kirki a duniya su ne masu kirki a kiyama kuma za mu ci gaba insha Allah daga hadisi na 220 babi na 113 ma'unatir rajuli akhahu al-imam al-bukhari yace wannan babi yana karantar da cewa mutun ya taimaka ma dan uwansa حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عبد الرحمن بن أبي الزناد يا كربو حديثي لغا بابانسا شين زكوان بن عبد الله باوان رملة بنت شيبة ماتر سيدنا عثمان بن عفان الله يكرم مسيردا زكوان بن عبد الله باوان ماتر سيدنا عثمان سننت رملة بنت شيبة بن ربيعة دغا باي تا انتشي عن أروة يكربو حديث دغا أروة بن الزبير بن العوام عن أبي مراويه شيكما أروة بن الزبير كان عبد الله بن الزبير ya karbo hadisin daga Abu Murawih ana ce masa Abu Murawihin al-Gifari yana daga cikin manyan tabi'ai mazauna garin Madina min kibari tabi'in al-Imam al-Hakim da wasu malaman hadisi kamar Ibn Hajar al-Asqalani cikin al-Isabatu fi Tamyiz as-Sahaba mujallal na 7 shafi na 62 yana kirga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam littafin al-isaba littafi ne da Ibn Hajar ya rubuta saboda tantance sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saka Abu Murawihin cikin wadanda aka haife su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Murawih yana cikin wadanda aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da rai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya musu suna ya musu addu'a Allah ya musu albarka. Akwai yara da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya musu suna, wannan yana daga cikin girmamawan da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka yi masa sahabi haihuwa yakan tura jinjirin ga annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya yi ma wannan jinjiri addu'a kuma ya masa suna. Ibn Hajar ya ce Abu Murawihin yana cikin waɗannan yara, ana kiransa Sa'adu asalin sunansa, duk da cewa malaman hadisi da yawa suna jayayya game da sunansa na asali saboda shaharar da ya yi da alkunya, ana kiransa Abu Murawih. Amma dai wurin garinsu guda da Abu Zarrin Al-Gifari, kabila su guda, don haka ake kiransa Abu Murawihin Al-Gifari. Al-Imam Al-Hakim shi ma yana cikin malaman hadisi da suka tabbatar da cewa Abu Murawihin adraka an-nabiyya, babu shakka ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma shin ana iya sa shi cikin sahabbai? Ya riski zamanin annabi yana jinjiri, don haka ba a lissafinsa cikin sahabbai, sai dai ana lissafinsa cikin manyan tabi'ai. Al-Imam Al-Bazzar a littafinsa Al-Musnad hadisi na 438 ya ce wala na'lam wa rawa Abu Murawihin an Abi Zarrin hadisan musnadan illa hadha al-hadis, babu wani hadisi da Abu Murawihin ya ruwaito daga Abu Zarrin Al-Gifari in banda wannan hadisi. Kuma baki ɗaya Sahihul Bukhari babu hadisin Abu Murawihin illa wannan shi kadai. Wannan ita ce riwaya guda ɗaya da ta zo cikin Sahihul Bukhari na Abu Murawihin Al-Gifari an Abi Zarrin Al-Gifari anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaga Abu Murawihin ya karbo hadisin daga Abu Zarrin Al-Gifari, sunan Abu Zarri Jundub bin Junada Al-Gifari, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci, min nujaba'i ashabi Muhammadin, yana ma cikin zababbun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zarrin Al-Gifari anin Nabiyyi qila, amma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ayyul a'mali khairun, wanne ne cikin ayyuka yafi alkhairi? Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanun billah, aikin da yafi alkhairi shine imani da Allah. Wannan hadisin malamai suna saka shi a babuka da yawa, shine ma hadisi na farko da muka karanta a littafin al-adabul mufrad din nan, shine hadisin farko saboda muhimmancin sa. Yana karantar da ilimi mai yawa, daga cikin ilimin da malamai suke fitarwa karkashin wannan hadisi, yana tabbatar mana cewa imani yana daga cikin ayyuka, sai dai ana sa shi ne cikin ayyuka na zukata. Domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali khairun, wanne ne cikin ayyuka yafi zama alkhairi ya rasulullah? Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanun billah, aikin da yafi zama alkhairi, aikin da yafi daraja shine khairul a'mal, shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wa jihadun fi sabilihi, da kuma jihadi a hanyar Allah madaukaki. Kila sai aka ce fa ayyur riqabi afdalu, daga cikin bayi wadanda akan yanta wani bawa ne yafi daraja, wanda idan ka yanta shi kana samun lada mafi yawa? Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aglaha samanan, wanda yafi tsada ta wajen kudi, wa anfasuha inda ahliha, kuma wanda yafi kima wajen masu mallakansa, inda ahliha, wurin masu mallakan wannan bawa. Bawan da yafi tsada shine wanda yafi daraja idan aka yanta shi ana samun lada mai yawa, kuma bawan da yafi kima wajen waɗanda ke mallakansa. Idan mutum ya yanta bawa ya kasance yana da ikhlasi, domin shine abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada imanin billah wanda ya kunshi ikhlasi to babu shakka mutun yana samun lada mai yawa Allah madaukake yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun suratu ali imran ashe idan zaka bada sadaka ka bada sadaka daga abin da kake so ba abin da baka so ba wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin bayi bawan da yafi daraja idan aka yanta shi ana samun lada mai yawa shine bawan da masu mallakansa suka fi son shi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim qala afara'aita illam astati ba'dal amali mai tambayan yace ya rasulullah shin kana gani idan bazan iya wani aikin ba fa bi ma'ana idan bani da halin da zan kai ga yan tabawa in samu irin wannan lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatu'inu ba'ian kalman tazo a riwaya na hadisin nan da lafazi daban-daban a wannan riwaya ta al-adabul mufrad tazo da kalmar abba'u ka taimaka ma abba'u shine wanda ya shiga hali na salwanta min faqarin aw iyali saboda yawan iyali saboda wato yawan jama'a da yake kulawa da su sai ya zama yana cikin wani hali na salwanta don haka sai ka taimaka masa kalmar tazo kashi biyu tazo da abba'u tazo da as-sani'u in ka duba sharhin hadisin a cikin Fathul Bari ma'ana ta farko kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa wato a Fathul Bari mujallal na 5 shafin 148 zubba ya'i min faqrin aw iyali mutumin da ya zama yana da iyali kuma ga talauci babu halin da zai ciyar da waɗannan iyalai face ya wahala sai ka taimaka masa dama can yana da iyalai yana da iyalai yana da hanyar da yake ciyar da su amma yana wahala to sai ka tallafa masa wanda shi ake kira al-i'ana dama yana da hanyar ciyar da iyalin nasa amma ka tallafa masa ka tallafa ma mai iyali wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu shine al-igasa ka agaza masa yace kamar yanda al-Imam Zuhri daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan yake bayani yana cewa da kuma wasu malaman hadisi kamar al-Imam Dara-Qutni suna cewa asalin kalmar fatu'inu sani'an maimakon ba'i'an sani'an sadun da nunun ka taimaka wa mai sana'a mutum ne yana da sana'arsa sai ka taimaka mishi dama can yana da sana'a yana da hanyar da yake samun abinci amma ka sani akwai mutumin da ke da sana'a sana'ar ba ta wadatar masa yana da sana'a din amma ba za ta wadace shi ba to ka riga ka sani saboda haka sai ka tallafa mar duk da cewa yana da abin da ya dogara da shi yana da hanyar samun abincinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaka mar kaga ya taho da ma'anar as-sani'u mai sana'a ka agazawa mai sana'a ko kuwa ya zama ka tallafawa mai iyali duka ya zo da ma'ana biyu din nan al-imamu Dara-Qutni yana cewa fatu'inu sani'an huwa sawabu daga cikin lafuzan hadisin kowace kalma ka dauka duk ta dace da abin da manzon Allah yake nufi fatu'inu ba'ian ka taimakawa mai iyali wanda ke cikin hali na salwanta yana cikin hali na bukata ka tallafa mar yana da sana'a yana da hanyar da yake samun abinci amma bai wadatarsa shine matakin farko ka taimaka masa aw in ba za ka iya ba tasna'u li akhraqa shine kai aikin ga wanda ma bashi da sana'a inji annabi sallallahu alaihi wasallam la yuhsinu sana'atan masana harshen larabci suna cewa rajulun akhraqu shine la sana'ata lahu allazi la sana'ata lahu wanda bashi da sana'a mutumin da gaba ɗaya bashi da aiki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane kashi biyu cikin hadisin nan manzon Allah ya ce da farko ka taimakawa mai sana'a kaga shi wannan yana da abin da ya dogara da shi amma bai wadatarsa mataki na biyu ka taimakawa mara sana'a shine al-akhraqu kai aiki ga mara sana'a wato ka taimaka mishi shi dama can bai shi da abin da ya dogara da shi kala sai ya ce afara'aita in ba'uftu ya rasulullahi shin ka gani idan nayi rauni ba zan iya taimakawa mai sana'a ko mara sana'ar ba me zan yi in samu lada kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tada'un nasa min sharri ka kyale mutane game da sharri ka kare mutane daga sharrin kanka fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika kame sharrin ka ga mutane mutane su zauna lafiya da kai sadaka ne kake ma ranka har zuwa mutuwanka a zauna lafiya da kai domin duk dan adam yana da sharri yana da hanya da zai sharri illa kawai yana tsare sharrin yake sai a zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan duk abubuwan da aka kirga na samun ladan nan ba za ka iya kowane ba to ka kame kanka daga sharri shine tad'un nasa ka kawar wa mutane mina sharri sharrin da ya zama daga gare ka saboda haka yasa ibn hajar yace fihi dalilun ala anna al-kaffa 'ani sharri dakhilun fi fi'l al-insani wa kasbihi wannan ya nuna cewar sharri da mutane ke aikatawa su suke yi marayukan su baka cewa a Allah shi ya kaddara min kaza la annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka hana ranka yin sharri ga mutane hatta yu'jara alaihi wa yu'aqab gairu anna sawaba la yahsulu ma al-kaffi illa ma an-niyyati wal qasdi la ma al-ghaflati waz-zuhuli ibn hajar yace don ka zauna lafiya da mutane idan ka zauna lafiya da mutane kana samun lada saboda ka kare mutane daga sharrin kanka daga sharri na ranka to amma ba za ka samu lada ba sai ka kulla niyya ba wai haka kawai dan ka zauna lafiya da mutane ana rubuta maka lada ba a'a sai ka kulla niyyar zama da nake da mutane lafiya ina yin sa ne kawai don Allah to idan ka kulla wannan niyyar ana rubuta maka lada a wajen Allah subhanahu wataala ibnu hajar yace ba wato ba wai ka zauna lafiya da mutane kadai din ya isa a rubuta maka lada ba la don haka yasa yace la ma al-ghaflati waz-zuhuli al-imam al-qurtubi haka ya fada mulakhasan wannan hadisin shine al-imam al-bukhari ya fara kawowa a littafin al-adab al-mufrad kuma yana cikin sahihul bukhari kitabul itqi babu ayyur riqabi afdal hadisi na 2518 da sahihu muslim kitabul iman babu bayani kaunil iman billahi ta'ala afdalul a'mal hadisi na 84 nan hadisin yana tabbatar mana tsare sharri yana zama alkhairi ga dan adam kamar yanda yazo cikin wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kuffa ani sharri maimakon tad'un nasa min sharri ka kame daga yin sharri fa innaha laka sadaqa yin haka gare ka yana zama sadaka Ibn al-Munir kamar yanda Ibn Hajar ya kawo bayanin sa cikin Fathul Bari a mujallal nashid shafi na 75 Ibn al-Munir yace wannan hadisin ya karantar da mu wani ilimi muhimmi wanda mutane da yawa suna rafkana game da shi yace wa fil hadisi isharatun ila anna al-i'anata as-sani'i afdalu min i'anati ghairi as-sani'i ilimin da hadisin ya karantar da mu shine ka taimakawa mai sana'a yafi lada a wajen Allah akan ka taimakawa mara sana'a amma kaga kamar mu mun dauka wanda ba shi da aiki shi yafi dacewa a taimaka mara amma abinda manzon Allah yake cewa mai aikin ka taimaka masa shine yafi daraja akan taimaka ma mara aiki wanda yake mara sana'a me hikimar haka Ibn al-Munir yace li'anna ghayra as-sani' mazinnatul i'ana fa kullu ahadin yu'inuhu galiban idan mutun ya zama bashi da aiki bashi da sana'a to kusan kowa ya sani don haka mutane na taimaka mara taimakon da yake samu ta hanyoyi da yawa taimakon suna zuwa ta hanyoyi da yawa amma mutumin da ya zama yana aiki bi khilafi sani'i saboda yana aiki jama'a sun kauda idanunsa gare shi ba su damu ba shin sana'ar da yake din nan ta ishe shi ta rike iyalansa ko bata ishe shi ba wanda akasari zaka samu idan mutum yana da wadata karkashin sa akwai laborori da suke masa aiki don an ga kana tare da wani babban mutum sai a dauka kana da kudi kai ma alhali albashin naka bai kai ma wadace ka na abincin wata guda ba amma kasancewar an ga kana aiki sai a dauka wani yana cikin wadata sai kaga taimakon da za a rika bayarwa ana kai ma waɗanda basu da aiki don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da farko yace fatu'inu sani'an da farko ka taimaka wa mai aiki bai ce mara aiki ba domin mara aiki dama jama'a da yawa sun riga sun san bashi da aiki ana taimaka mishi amma mutumin da ke aiki aikin da bai wadatarsa ba kowa ya sani ba zaka samu akasari mutum yana da wata sana'a da ya dogara da ita amma baka wadatar shi don haka basu suka sun taru akan shi fa innahu li shuhratihi bi sana'atihi yughfalu an i'anatihi ibn al-munir yace saboda cewa yana da sana'a mutane sun rafkanu game da shi ba a taimaka mara fa hiya min jinsi sadaqa al-mastur wato kamar kai sadaka ne ga wanda yake halin sa a boye yake ba kowa ya sani ba kuma ba wannan hadisin ne kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewar kai sadaka ga mai aiki yafi akan kai sadaka ga mara aiki ba kamar akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal miskinu allazi yatufu ala an-nasi ai ba miskini bane wanda ke yawo ga mutane miskini wanda ke yawo gida-gida fataruduhu al-luqmatu wal-luqmatani ya taho gidanka an bashi loma guda loma biyu wattamra wattamratani a bashi dabino guda wani gidan dabino biyu wannan ba miskini bane inji annabi sallallahu alaihi wasallam walakinnal miskin allazi la yajidu ginan yughnihi manzon Allah ya ce miskini shine wanda bai samu wadata da ta ishe shi ba wala yuftanu bihi ba a san da shi ba kuma fayutasaddaqu alaihi bare a mai sadaka ba a san talakan bane bare a taimaka mar sannan kuma abin da ya dogara da shi bai isansa wala yaqumu yas'alun nasa baya tashi yana roƙon mutane manzon Allah ya ce to wannan shine miskini hadisin yana sahihul bukhari kitabuz zakati al-imamu al-bukhari ma ya kawo hadisin abu huraira ne wurin da yake fassara aya ta 272 suratul baqara wanda Allah da kansa ya mana ishara da cewa ka taimakawa mai sana'a yafi ka taimakawa mara sana'a ta ina zamu gane Allah madaukake ya ce wama tunfiquna illa bitiga'a wajhillah kar ku yadda ku yi hidima da dukiyarku ku batar da dukiyanku face kuna tare da niyyar samun yardan Allah akwai ikhlasi wama tunfiqu min khairin duk abin da kuka batar yuwaffa ilaikum za a mayar muku za a cika muku wa antum la tuzlamuna ba za a zalimce ku ba kaga Allah yana magana akan duk abin da kai na taimako da dukiyarka ba kai asara ba to suwa za a taimakawa ka ji abin da Allah ya ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi jahili in ya gansu sai dauka mawadata ne to su ake taimakawa inji Allah kaga yayi magana akan a taimaka suwa za a taimakawa sai yace ai waɗanda in ka gansu jahili sai ya dauka ai mawadata ne min at-ta'affuf saboda sun kame kawunan su ba sa bin gidajen mutane suna roƙon su amma in ka lura zaka fahimci lalle akwai bukata tare da su sai dai ba za su iya ce maka ka taimaka mana ba ta ya za a yi ka gane Allah madaukake ya ce ta'rifuhum bisimahum suna da alama la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane sannan sai ya ci gaba da bayani kaga Allah bai kawo maganar ma wanda ba shi da hali ba shi yasa manzon Allah ya ce ai miskini ba mai bin gidajen mutane da ofisoshi yana roƙo ba ne a'a miskini shine mutumin da yana da talauci kuma bai iya gaya ma kowa amma in ka lura zaka gane saboda abin da ya dogara da shi bai wadatarsa ta amma fa sai ka lura don haka yasa Allah madaukaki ya ce ta'rifuhum bisimahum suna da alama alama su ita ce la yas'aluna an-nasa ilhafa Allah madaukaki ya ci gaba da cewa wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim kaga can baya ana magana akan al-infaq kayi shi in za ka ba da taimako da dukiyarka ka tabbata ka bayar illabtiga a wajhillah nan kuma Allah madaukaki yace wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniya wannan duk ishara ce da take nuna mana kai taimako ga mutumin da bai roƙon jama'a saboda haka ka taimaka mar a koyi ka taimaka a bayyane hadisin yana sahihul bukhari al-imam al-bukhari yana fassara waɗannan ayoyi ya kawo wancan hadisi na abu huraira kuma hadisin yana sahihu muslim kitabuz zakat babul miskin musamman babin da al-imam muslim ya kawo hadisin sunansa babul miskin babi akan waye miskini a bayanin Allah da manzonsa ga miskini kuma akwai hadisin sayyidina umar bin al-khattab wanda sayyidina umar yake cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal daga cikin ayyuka wani aiki ne yafi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idkhaluka surur ala mu'min ka shigar da farin ciki ga mu'mini ka sa mu'mini yayi murna ashba'ata jaw'atahu imma ka kosar da yunwarsa da yana cikin yunwa ne ka bashi abinci aw ka sauta uriyatahu ko kuwa ka suturta tsiraicinsa aw ka baita lahu haja ko ka biya masa wata bukata wato duk abin da ka aikata na alkhairi to babu shakka yana daga cikin ayyuka mafi daraja inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana fassara cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tunfiqu min khairin aka kawo shi da nukra duk abinda kuka bayar na alkhairi duk abinda kuka bayar na alkhairi yuwaffa ilaykum za a mayar muku nan kuma yace fa inna Allah bihi alim Allah yana sane da shi wannan hadisin sayyidina Umar yana tabbatar mana shi aikin alkhairi bai tsaya ga abu guda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dunkule abinda ake nufi da aikin alkhairi shine ka shigar da farin ciki ga mumini domin idan kai kyauta ga mumini zai yi murna zai yi farin ciki idan ka yaye mar wata damuwa da ta dade tana damunsa tana yiwa wurin zama ne bai da shi tana yiwa abin hawa ne bai da shi tana yiwa abin da zai ciyar da iyalansa ne babu ko ko sana'a ce aiki da zai dogara da shi bai da shi kaga idan ka shigar da farin ciki ga mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi aiki mafi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tana yiwa ya kasance wajen bashi abinci ko bashi sutura ko biya masa wata bukata hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2090 wannan shi yake nuna cewa rayuwar musulmi ya kamata ta zama akan siffa na taimako ga jama'a ba cutar da su ba shine abinda manzon Allah yake mana isharar da shi rayuwar mutumin kwarai kullun tana ga siffar tallafi da taimaka ma ƴan uwa musulmai ba wai hanyar cutar da su ba babi na 114 al-imam al-bukhari yace ahlul ma'ruf fi dunya ahlul ma'ruf fi al-akhirah mutanen kirki a duniya sune na kwarai a lahira wato wannan babin a matsayin ka'ida ce ya kamata ka rike ta da kyau na kwarai a duniya shine na kwarai a kiyama don haka ba sai ka nemi wanda zai ma hisabi ba daga nan ma kana iya makanka hisabi ko al-misbahul munir littafin al-imam ahmad bin muhammad al-fayyumi littafi ne muhimmi yana fassara kalmomi waɗanda kan zo cikin bayanai wannan malamin ya rusu hijirana da shekara 770 shekara 667 da suka shige rahimahullahu ta'ala yace al-ma'ruf da larabci idan aka ce al-ma'ruf ya kunshi ma'ana da yawa al-ma'ruf wa huwa al-khairu shine al-hairi wa huwa ar-rifqu shine sassauci ka zama mai sassautawa zamanka da mutane kar ka zama mai kaushin hali ka zama mai sassauci shine al-ma'ruf ka zama mai alkhairi shine al-ma'ruf ka zama yana daukan ma'anar al-ihsan yace al-khairu war-rifqu wal-ihsan al-khairi shine al-ma'ruf sassautawa zamanka da mutane shine al-ma'ruf, kyautatawa a zamanka da mutane shine al-ma'ruf. Kuma haka ne, domin in kai la'akari da wuraren da ayar al-Qur'ani ta kawo wannan kalma da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka taras da wannan ma'anar haka ne. Haka kuma al-Imam Abul Qasim al-Husayn bin Muhammad, wanda ake malakabi da Ar-Ragibul Asfahani, mai rasuwa a shekara ta 502, wato shekaru 935 da suka wuce, mai littafin Al-Mufradatu fi Gharibil Qur'an, shi ma yana cikin malamai da ake waiwaya ana neman sanin ma'anar kalma. Yace al-ma'ruf ismun ya ismu kulli fi'lin yu'rafu husnuhu bi shar'i wal aqli ma'an. Abinda ake kira al-ma'ruf shine abinda shari'a tace yana da kyau, kuma ko ba a san shari'a ba, hankalin dan adam ya nuna cewa yana da kyau. Ko babu shari'a, hankalinka in ya baka wannan abin yana da kyau, to shine al-ma'ruf. Shi yasa ake kiran sa al-ma'ruf, sananne, saboda hankali ma ya san abin yana da kyau. Shari'a ta ce yana da kyau, to al-ma'ruf ne. Hankalin dan adam ya nuna yana da kyau, al-ma'ruf ne. Wa yutlaqu 'ala al-iktisadi li subuti nahyi 'ani sarfi. Ana kiran al-ma'ruf da cewa mutum ya zama ya takaita rayuwarsa, ya zama baya wuce iyaka, ya zama kana kyautatawa wajen zamanka da mutane, akwai alkhairi, akwai sassauci, to sai a kawo kalma ta al-ma'ruf. Haka nan yazo cikin Al-Qamusul Fiqhi lugatan wa silahan, mujallal na farko, shafin 249. Mutum na uku shine al-Imam Abubakar ibn Abi Jamra. Ibn Abi Jamra shi ma yana cikin masana hadisi waɗanda aka yi a zaman a Afirka. Ya rasu hijira na da shekara 599, shekara 838 da suka shige. Yace yutlaqu ismul ma'ruf ala ma urifa bi adillati shar'i. Ana cewa abu al-ma'ruf bisa ga abin da aka sani na dalilan shari'a, min a'malil birri, ayyuka na kirki, sawa'un jarat bihi al-'adatu am la. Al'ada ku ta dace da wannan ko a'a? Idan shari'a ta ce abu kaza mai kyau ne, to ya tabbata al-ma'ruf. Tana yiwuwa ya dace da al'adarka, tana yiwuwa kuma ba zai dace da al'adarka ba. Wannan yana cikin Fathul Bari, Kitabul Adab, mujallal na 10, shafin 462. Hakanan a Faibul Qadir, mujallal na 5, shafi na 42, al-Imamul Munawi ya ce al-ma'ruf fi istilahi shari'i. A shari'a idan aka ce al-ma'ruf shine ma urifa husnuhu bi shar'i wa bi iza'ihi al-munkaru wa huwa ma ankarahu wa harramahu. Idan aka ce al-ma'ruf, to shine abinda shari'a tace yana da kyau. Idan aka ce al-munkar, shine abinda shari'a tace ba shi da kyau. To kun ga kenan abinda al-Imam al-Bukhari yayi babi akai shine ahlul ma'ruf fi dunya, ahlul ma'ruf fi al-akhirah. Mutanen kirki a duniya su ne na kirki a lahira, wato masu alkhairi a duniya su ne masu samun alkhairi a lahira, masu sassauci wajen zamansu da mutane a duniya su ne masu samun sassaucin Allah a lahira, masu kyautatawa a zamansu da mutane a duniya su ne masu samun kyautatawar Allah a kiyama. Wato abin da yake nufi kenan. Kaga wannan sai zama kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware al'ada ce ta Larabawa, saboda a zamanin jahiliya Larabawa suna kyamatan sassauci, suna cewa idan mutum ya zama yana da sauki, to za a cuce shi, saboda haka ka zama mai kaushin hali, mugu, to sai ka zauna lafiya. Wannan al'adar Larabawa ce, kuma ba Larabawa kadai ba, har yanzu akwai mutane da yawa waɗanda suke ganin halin ƙwarai kuskure ne. Ka zama mutumin banza shine sai ka zauna lafiya da mutane. To wannan a zamanin jahiliya al'adar Larabawa ne. Saboda haka yasa in ka duba sunayensu, musamman mutanen jahiliya, zaka ga sunaye ne wato marasa daɗi. Za a ɗauko a ce wani sakhar, me sakhar, dutse. Da ka ji sunan mutum dutse, kaga zaka kauce, kuma kana nufin ka yi faɗa da shi ne. Zaka ji an ce saifu, takobi, ko a sa sunan, idan ma za a sa sunan tsiro ne, sai a sa sunan madaci, abu mai daci kaman alhanzala. Din ka ji hanzala, wato wani tsuro ne mai dacin gaske wanda ake samun sa akan duwatsu ko a sa sunayen tsuntsaye kamar da dabbobi annamir sa'alaba dila damusa zaki kaga ana sa sunaye ne wanda in kaji zaka ji tsoro wato in kaji sunan zaka ji tsoro don haka hikimar abin ita ce na daya makiyinsu da zaran yaji yanayin sunayensu zai ji tsoron su na biyu suna cewa gumaka idan za su saukar da wata musiba ta sukan saukar ne ga masu sunaye masu kyau saboda haka suke sama ƴaƴansu sunaye marasa kyau don haka idan musibar gunki za ta sauko sai ta fada kan dabbobi zaka samu dabbansa tana da suna mai kyau amma shi bai da suna mai kyau akwai wani mutum da ke tafiya ya hadu da wani mutum yana tafiya da karansa sai ce kai ina so in ma tambaya masmu kalbika menene sunan karenka sai ya ce sunan karena amru kaga amru ai suna mai kyau ne domin kalma ce da take da alaka da tsawon rai to kai kuma sunan kafa sai ya ce wasabu mai zabura kaga shi sunansa mai zabura sunan karensa amru wato kaga ko da kaji zaka yi fada da shi da kaji sunansa kaga zaka ji tsoro ko to kuma ba nan kawai ba domin hatta sayyiduna ali bin abi talib kamar yanda hani ibnu hani ya bada labari sayyiduna ali da kansa yana cewa lamma wulida lokacin da ya samu haihuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi auren fatima sayyiduna ali bin abi talib kuma wannan hadisin ma yana nan cikin littafin nan da muke karantawa al-adabul mufrad shine hadisin 823 nan gaba zamu kawo gare shi insha Allah lokacin da ya samu haihuwan al-Hassan yaron sa na fari jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yazo fa kala sai ce aruni ibni kununa min yaruna wato wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan sayyiduna ali ya ce a nuna masa yaronsa bai ce a nuna mar jikansa ba domin da yaro da jika duk ɗaya ne ku nuna min yarona aka kawo al-Hassan aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma sammaituhu me kuka mar suna kultu sayyiduna ali ya ce sai na ce sammaituhu harban na yi masa suna yaki kaga da kaji sunan wannan yaki ka anya wannan za a iya faɗa da shi kuwa tun asali musifaffe ne kala sai manzo Allah ya ce bal huwa hasanun a ba yaki ba sunansa hasanun me manzo Allah yake nufi ishara suna mai kyau ba wai suna na tashin hankali na bala'i a lokacin da aka haifi al-Husayn falamma wulida al-Husayn lokacin da aka haifi al-Husayn sayyiduna Ali da kansa ya bada labari kala sai manzo Allah ya taho gidan har yanzu aruni ibni kununa min yarona domin akwai shekara guda tsakaninsu ba tagwaye ba ne mutane da yawa sukan ɗauka al-Hassan da al-Husayn tagwaye ne babu tagwaye babu wasu sunan tagwaye a musulunci wannan al-Hassan wancan al-Husayn mai dalilin da ya sa sunan ya zama wannan al-Hassan wancan al-Husayn shine tarihin yadda aka samu sunayen kununa min yaro na aka kawo al-Husayn ma sammaituhu wani suna ku kamar kultu sai na ce sammaituhu harban na masa suna yaki kaga har yanzu dai sayyidina Ali bai janye ba tunda manzon Allah bai ce masa ai ba kyau ba da annabi ya ce ba kyau da ya daina kala sai manzon Allah ya ce bal huwa husainun amma ishara ce gare shi ai wato husainun tasgiri ga al-Hassan ai mai kyau ne har yanzu dai hadisin yana musnadul imami ahmad hadisin 769 kaga yana daga ainihin al'adar larabawa kamar yadda suka saba kuma wannan yana cikin in ka duba lisanul arab mujallad hu shafi na 59 da al-isaba fi tamziz sahaba mujallad nabi shafi 507 wanda ya shafi labarin shi kansa sayyiduna ali bin abi talib yana sharh sahih muslim juz'i na 12 shafi 185 shi kansa sayyiduna ali lokacin da aka haife shi wa abu talibin ga'ibun babansa shine Abu Talib baya gida yayi tafiya mahaifinsa Abu Talib baya gida aka haifi sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda fa sammatuhu ummuhu Fatima ibnatu Asadin wa hiya ummu Ali Asadan bismi abiha baban baya gida an haihu saboda haka sai mahaifiyar sayyidina Ali ita ce Fatima sai ta yi mar suna sunan babanta babanta shine Asad Fatima bintu Asad sunan babanta Zaki sai ta yi madan suna Zaki shine sayyidina Ali kaga ta dauko sunan babanta ta ba mu sayyidina Ali bin Abi Talib falamma qadima Abu Talib lokacin da Abu Talib ya dawo kariha hadal ism ya samu labari ga sunan da aka sama yaron shi sai ya kyamace sunan alladhi samatu bihi ummuhu wa samahu aliya sayyidina Ali mahaifinsa bai ji dadin sunan da aka samar ba a sama sunan Zaki duk da cewa sunan takwara ne ga baban mahaifiyarsa amma kuma sunan mara kyau ne tunda ba shi da kyau fa sayyidina sai shi Abu Talib ya canza yace masa sunansa Aliyu kalma ta Aliyu kalma ce ta daukaka babu laifi amma kalma ta Zaki da kaji kasam babu sauki ne ko shi yasa lokacin da aka zo yakin Khaibar da aka zo yakin Khaibar sayyidina Ali sai abinda ake ce ma rajis ya rera wasu baitoci ana wakan zakara zalika al-isma alladhi samatku bihi ummuhu ya zama ya kira wannan sunan da mahaifiyarsa ta mar da fari kafin baban ya dawo ya canza analladhi sammatni ummi haidara domin da larabci idan aka ce haidar zaki sai ya ce analladhi sammatni ummi haidara ni ne wanda mahaifiyata ta min suna zaki kalaifi gabatin karihil manbara kamar wato zaki ne da ke zama a kurmi wanda ganin sa ma ba shi da kyau lokacin ana yaki kasan idan ana yaki mutum kare da baitoci wanda za su cire mar tsoro su sa razana ga zukatan abokan gaba saboda haka sayyidina Ali yake kira da kansa da waɗannan baitocin yace wa fihim bi sa'ikail sandara yana rera waɗannan baitoci wato yace ni ne wanda mahaifiyata ta yi masa suna zaki amma sai ya kawo kalmar al-haidar ya kawo kalmar haidara wanda haidar yana daga sunayen zaki amma ba kowane zaki ake kiransa haidar ba min asamil asadi wa hiya ashja'uha daga nau'ukan wato zaku babu zakin da ake kiransa haidar sai wanda ya zama mafi bajinta da karfi shine ake kiransa haidara wannan baya nuna cewa sayyidina Ali ya dawo da ainihin wannan suna wanda mahaifinsa ya kawar amma dai yana kira da kansa da wannan sunan saboda haka yasa kake ji wasu na sanya masu yayansu suna Haidar alhali ba ainihin suna bane na sayyidina Ali bin Abi Talib wato asalin sunan Asad shine wanda ma mahaifiyarsa ta samar mahaifiyarsa sunan babanta shine Asad Fatima bintu Asad to ta samar wannan suna mahaifinsa ya canza amma da aka taho yaki saboda yaki guri ne da ke bukatar a samu bajinta da sauransu ya za a yi yayi wasu baitoci da za su zaburar masa da kuzari da sauransu shine ya kawo wannan kalma saboda ya cire tsoro ma kansa a lokacin da aka tafi yaki don haka Haidar ba suna bane ga sayyidina Ali bin Abi Talib daga cikin misalai akwai sayyidina Umar kansa yana da ƴa da ake kiranta Asiya yana da yarinya da ake kiranta Asiya wani labarin ana cewa bai wasa ce Asiya wato mai saba umarni shine Asiya in yazo da ainun ba Asiya mai alhamza ba wannan suna ne mai kyau sunan matar Fir'auna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe ta a cikin alqur'ani wannan yazo da alhamza Asiya wannan Asiya yazo da ainun da kuma sadun wato mai saba umarni su a zamanin da ka samu irin wannan suna a gurinsu abu ne mai kyau saboda kana nuna baka da sauki kawai yawwa baka ma daukan umarni mai saba umarni saboda haka sayyidina Umar ya sama yasa wannan suna mai saba umarni to amma ba laifi bane su a bisa al'adarsu sai dai da manzon Allah ya ji sunan Asiya sai ya ce lala sunanta Jamila inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunanta Jamila me yake nufi kaga ishara ce gare shi wancan sunan bashi da kyau Jamila kyakkyawa wata ruwayar ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal anti jamila sunanki jamila shi ma wannan labarin yana cikin littafin al-adabul mufrad za mu kawo gare shi insha Allah yana hadisin 820 kuma yana musnadul imami ahmad hadisin 4682 hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2139 allahumma salli ibn al-qayyim al-jawziya littafin sazadul ma'ad mujallad nabiy shafi na 307 ya kirga sunaye da dama wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika canzawa marasa kyau na sahabbansa wadanda da aka sa musu a zamanin jahiliya daga cikin wadannan sunaye akwai tarihin sa'id ibn al-musayyib kakansa wanda sa'id ibn al-musayyib yana daga cikin manyan tabi'ai shi da kansa ya bada labari anna jaddahu kakansa yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi al-haznu da larabci al-haznu man fi khuluqihi gilba wa qasawa al-haznu shine mutumin da ya zama a halinsa akwai kaushin wato akwai kaushi akwai tsanani ya zama mutum ne mai kaushin hali shi ake kira al-haznu ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam jikansa ya bada labari shine sa'id ibn al-musayyib ya taho shi al-haznu ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace masmuka mai sunanka fa qala sai yace ismi haznun sunana al-haznu mai kaushin hali qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal anta sahlun a kai mai saukin hali ne meye annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da waɗannan canje-canje domin abinda Ibn al-Qayyim yake cewa al-asma'u qawalibul ma'ani suna yana fa bin ma'ana kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam mana ishara duniya tana kamar kiyama idan kana da mugun suna anan to ho wannan zaka tashi a lahira da wannan kuma lahira ta mutanen kirki ne ba ta mutanen banza bace Allah ya samu gane yace a bal anta sahlun kai mai saukin hali ne sai yace la ugayiru isman samanihi abi ni ba zan canza sunan da baba na yi min ba kuma ba wai ridda yayi ba a ya gaya wa manzon Allah gaskiyar magana ne ya gaya masa ba zai canza suna wanda babansa ya sa mishi ba kuma mutane sun riga sun san shi da shi yace ma ana bi mugayirin isman samanihi abi a riwaya ta al-imam Abu Dawud ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa shi ba zai canza wannan sunan ba li'anna sahla yuta wa yumtahan saboda mutum mai saukin hali ana taka shi ana wulakanta shi saboda haka ba zan canza ba dan in na zama mai saukin hali za a rena ni kaga abin da yake gaya wa manzon Allah kenan mai saukin hali ana taka shi ana wulakanta shi ma'ana yudasu bil aqdam ana taka shi saboda yana da saukin hali shi ne ibn battal kamar yanda yazo cikin fathul bari sharhin wannan hadisin yace fihi innal amra bi tahsinil asma'i wa taghyiril ismi ila ahsana minhu laysa 'ala alwujuh manzo Allah ya kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi da wannan sunan tunda yace ba zai canza sunan da babansa ya marba al-hazm mai kaushin hali annabi sai ya kyale shi tunda manzo Allah ya kyale shi Ibn Battal yace wannan ya nuna cewa canza suna ba dole bane canza suna ba dole bane sai dai Ibn Hazmi shi yana cewa duk sunan da aka bautar da wani wanda ba Allah ba to canza shi dole ne amma idan suna ya shafi fasikanci ne to wannan ana karhantawa domin da haramtawa akai babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mishi don haka yasa mai littafin mirqatul mafatih yana sharhin wannan hadisin Ali bin Sultan al-Qari hadisi na 4781 yace in ka lura da amsar da al-haznu ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace bal anta sahlun kai mai saukin hali ne sai yace a ni ba zan canza ba saboda mutum mai saukin hali ana taka shi ana rena shi ana wulakanta shi yace kaga wannan tunanin shedan inji malamin yace fihi nau'u nazgatin min nazagati iblis yana daga fisgan iblis da yake wa mutane iblis shi yake sa maka tunanin idan ka zama mai yafewa to baka da nasara a rayuwarka ka zama kan uwar gani duk wanda ya maka to sai ka rama to shine sai ka zauna lafiya wannan fisga ne na shedan wato shedan ke sa irin wannan tunani ga mutane amma abinda manzon Allah ya gaya mana shine amsa guda ce man tawaba'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa don Allah to Allah ku zai daga shi saboda haka karka da mu ka zama mai saukin hali jama'a su yi ta takaka koda sun takaka Allah sai ya daga ka wannan ka'ida ce kamar yadda manzon Allah ya faɗa mana amma shedan ya saka ma larabawa wannan tunani saboda haka yasa suka samu wannan dabi'a ya zama sun wato tarbiyantar da yaran su akan waɗannan halaye na kaushin hali da rashin sauki a tafiyar su Ibn al-Musayyib yace to kun ga wannan kakan namu shine al-Hazm da yake canza sunan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fama zalat fina al-hazuna wannan kaushin halin bi ma'ana su'ubatul khuluq mugun hali da kaushin hali bai gushe ba yana gidanmu wato har zuwa ga zamanin mu tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai Allah ya tabbatar da wannan siffa a cikin zuriyarsa tunda ya ki bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya canza wannan suna ya ki canzawa kaga da ya canza mai saukin hali to da zuriyarsa sun zama haka yasa mai kaushin hali Sa'id ibn al-Musayyib ya ce fa ma zal fina al-huzuna daga lokacin sai wannan kaushin halin yana ta bin zuriyarsa alama zakarhu Suyuti kamar yanda yazo hadisin yana sahih al-Bukhari kitab al-adab babu ismul hazni musamman yayi babi akan sunan kakan Ibn al-Musayyib hadisi na 2837 al-Imam an-Nawawi yayi magana akan sa cikin al-Majmu' a mujallal na 8 shafi na 418 haka nan Ibn al-Asir da malaman tarihi sun kawo al-ittifan su misali Usdul Gaba a farkon mujalladi na 3 da tarjamar Ibn Sa'id Ibn al-Musayyib da yazo cikin bayanin Ibn Qutayba a littafin sa kitabul ma'arif shafin 427 daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ba suna akwai Abdullah ibn Qurtin wanda ya ma zama gwamna bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai sunansa shaytan asalin sunansa kenan shi kuma sunan shaydan a jahiliya da manzon Allah ya ji wannan suna sunan ka shaydan fa sammahu rasulullah sai manzon Allah ya ce sunan ka abdullah bawan Allah kaga shaydan ai mai fadare ma Allah ne to an waye gari har gwamna ya zama bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa suna yana tasiri ga mutum musamman saboda tarihin Al-Hazm kakan Sa'id ibn al-Musayyib Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mar suna zuwa ga Sahlu ya kiyarda Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa fa ma zalat fina al-huzuna ba'du wato wannan kaushin hali bai gushe ba yana ta bin zuriya ashe kenan suna yana tasiri ga mutum saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga canza sunayen mutane duk sunan da ya zama bashi da kyau manzon Allah zai canza Ibn al-Qayyim yayi magana akan muhimmancin canza suna mara kyau a littafin Zadul Ma'ad kamar yadda muka ce yana mujallal na 2 shafin 307 haka kuma littafin Sadarus Miftahu Daris Sa'ada yana mujallal na 4 shafin 362 yake da yana cewa idan ka lura zaka ga kowane suna yana tasiri ga mutumin da aka yi masa ittadatul hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun akwai alaka tsakanin mutum da sunansa wa Allah yakuna al-ma'na ma'aha bi manzilatil ajnabi al-mahab karka dauka dan an sa suna shikenan suna daban mai suna daban a suna da alaka karka dauka la ta'alluqa lahu biha fa inna hikmatal hakim ta'aba zalika hikimar Allah ba ta yadda da haka ba duk sunan da ka sa ma danka to wannan suna sai ya bi shi wannan ita ce hikimar Allah wal waqi'u yashhadu bi khilafihi bal lil asma'i ta'sirun fil musammayati Ibn al-Qayyim yace suna yana da tasiri ga wanda aka yi masa وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح توجن كودموني والخفة والسكل واللطافة والكسافة يتي وقلما أبصرت أبصرت عيناك ذا لقب زيويا كدوبي متون أما سوان سونا إلا ومعناه إن فكرت في لقبه da zaran kai tunani game da lakabin da aka ba mu mutumin zaka ga suna da alaka sai ya bada misali da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ta'ammal kaifa ishtuqqa lin nabi min wasfihi ismani mutabiqan li ma'anahu kalura da sunaye da aka ba mu annabi sunaye guda biyu suka dace da halinsa kuma suka bi ma'anarsu yace wa huma Ahmadu da kuma Muhammadu ka lura da su sun yi kama da halin annabi fa huwa li kasrati ma fihi min as-sifati saboda yawan halayensa al-mahmuda na yabo saboda yawan halaye na yabo kaga akan samu mutum yana da halin yabo guda daya biyu shi manzon Allah ya tara duka saboda yawan halayen yabo sai aka ce mar Muhammadu yace walisharafiha wa fadliha ala sifati ghairihi saboda darajar wannan sunan ta dare darajar kowace suna inda ta dan adam ne sai aka ce masa ahmadu fartabata al-ismu bil musamma irtibata ar-ruhi bil jasadi saboda haka ibnu al-qayyim ya ce kaga sunan sai ta hade da ainihin wanda aka yi masa suna kamar yanda rai yake haduwa da jikinsa to wannan babu shakka haka ne idan ka dubi suna tabbas zaka ga yana kama da yana da tasiri ga wanda aka yi masa sunan wato kowanne mutum yana kama da halin ainihin mai sunan da aka yi masa takwara don haka yasa malamai suke ta gargadi kamar misali al-Imam Malik ya kawo labarai wadanda ke nuna ishara akan haka kamar abin da ya auku zamanin sayyidina Umar bin Khattab wanda yana cikin Muwatta hadisi na 1820 yazo cikin Kitabul Istizkar wato kitabul isti'zan babu ma yukrahu min al-asma'i babin sunaye da aka kyamata ibnu abdul barr yayi sharhin hadisin malik ya ruwaito wannan hadisi tarihin sayyidina umar wata rana sayyidina umar ke tambayan wani mutum masmuka mai sunanka kala sai yace jamra sunana garwashi fa kala ibnu man danwa kala sai yace ibnu shihabin dan yula kala mimman daga ina sai ya ce min al-hurqa sunan unguwanmu gobara kuma haka ne ba wai ƙarya yake ba ainihin wata zuriya ce min juhaina sunan ta kenan al-hurqa aina maskanuka ina gidanka yake a unguwan yace bi harratin nari wai ainihin unguwar su gefan wuta sunan unguwan kenan yace bi ayyiha tawani gefe kuma a gefen wuta sai yace kusurwan unguwanmu muna zatul laza harshen wuta shine ainihin gefen unguwan da suke sai na Umar yace to shikenan adrik ahlaka faqad ihtarak kuma gida iyalanka gaba ɗaya sun kone sai na Umar ya faɗa mar haka kuma da ya tafi gida sai ya taras da iyalan nasa gaba ɗaya sun kone gidansa yayi gobara abin nan kuma iyalansa duk sun kone wannan al-Imam Malik ya bada labarin sa cikin Muwatta saboda haka yasa masu sharhin Muwatta kamar Ibn Abdul Barri kamar al-Imam Zarqani a sharhin sa duk sun kawo maganar al-Imam al-Baji dake cewa kanat hazihi halu hazar rajuli qabla zalika ai tun kafin mutumin yazo ga sayyidina Umar haka din ne sunan sa kenan sunan unguwar su kenan sunan kabilar su kenan sunan gefan da yake a unguwar tasu amma gobara bata same shi ba sai lokacin da ya hada kalmomin nan wuri guda da ya hada su a lokaci guda sai gobara ya tashi saboda haka yasa yace falam mahtaraka ahluhu walakin shay'un yulqihi Allahu fi qalbil mutafa'il inda sama'il fa'ali wa yulqihi Allahu ala lisanihi fayuwafiqu ma qaddara Allah saboda haka ya dace da kaddaran Allah sai gobara ta kama wannan sayyidina Umar ya fada kuma sai ya tabbata wannan yake gwada cewa mutum mai kyakkyawar suna to akwai alamar za a yi kyakkyawar mu'amala da shi mutum mai mummunan suna akwai alamar za a yi mummunar mu'amala da shi kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar Abdullah ibn Abbas sayyidina Ali Huzaifa sayyidina Abubakar Abdullah ibn Mas'ud duk sun ba da labarin cewa al-bala'u muwakkalun bil mantiki bala'i Allah ya wakilta shi ne ga harshen dan adam idan harshe ya furta to an gama bala'i zai sauka saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi rasuwa da ya taho gida suna kururuwa yace ku kiyaye dan duk abin da kuka faɗa fa mala'ika zai ce amin kuma abin da kuke faɗan nan zai tabbata wannan dalilin yasa malamai ke tsoron sunaye marasa kyau duk sunar da zaka samu mutun ka samar suna mai kyau saboda me sunar ita ke ishara ga halinsa a duniya halin mutun a duniya kuwa shi yake nuna makomansa a kiyama mu karanta hadisin haddathana ali ibn abi hashim قال حدثني نصير بن عمر ابن يزيد ابن قبيسة ابن يزيد الأسدي عن فلان باكرا سونا متمين با هنا كيرا اسم مبهم ام بويا سونا وانا يلا دقا چكين دليلي دا كان سا حديثي يزمين دروني اندي با سونا صحابي بني قال سمعت برما بن ليس ابن برما انه سمع قبيسة بن برما الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبيسة بن برما الأسدي يتي ناكسن تيورن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول سينجا النبي صلى الله عليه وسلم يناتيوا أهل المعروف في الدنيا متانن كيركي الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة سوني متانن كيركي أكياما وأهل المنكر في الدنيا متانن كي الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة su ne ma'abota ki a lahira wanda ke nuna kamar duniya kamar kiyama to hadisin yana da rauni saboda wannan illa amma ana cewa sahihul ligairihi domin akwai riwayoyi da aka samu na wannan hadisin yana daga fa'idar wannan hadisi inda malamai suke ishara kamar yadda muka ce mutum ya dube halinsa domin halinsa a zamansa na duniya shi ke nuna makomarsa a kiyama wannan yana cikin Fathul Bari mujallal na 31 da mujallal na 10:448 haka ma sharhun Nawawi ala sahihi Muslim mujalladi na 7:91 kuma babu shakka halayen kwarai abu ne wadanda abu ne wanda alqur'ani ya kwadaitar da mu mu rike hanyoyi na alkhairi suna da yawa yanda Allah madaukaki ya kwadaitar ayoyi da dama kamar misali ayar da muka karanta suratul Baqara aya ta 215 wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim duk wani alkhairi da kuka aikata Allah masani ne game da shi alkhairi kowane iri idan mutun yayi akwai riba akan sa a suratu ali imran aya ta 215 wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin abinda suka aikata na alkhairi Allah ba zai ki karban sa ba Allah yana sane wato da mutane waɗanda ke kiyaye dokokin sa a suratul hajj aya ta 77 ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira waf'alul khaira Allah madaukake yace ku aikata alkhairi ya ku waɗanda suka yi imani kaga ba sharri ba duk abin da ya zama alkhairi ne ku aikata la'allakum tuflihuna akwai fatan za ku tsira ashe aikata alkhairi shike sa mutun ya tsira a lahira hakanan yana cewa a suratul nisa aya ta 114 la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa man yaf'al zalika btiga amradati Allah fa sawfa yu'tihi ajran azima la khaira fi kaseerin min najwahum illa abinda yazo gaba sai zaman ukan abinda ake kira alkhairi amara bi sadaqatin aw ma'rufin ma'rufin kowane aikin alkhairi kai to babu shakka Allah madaukaki zai baka lada mai yawa a suratul baqara aya ta 195 wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa duk abin da ya zama kyautatawa ne in kai shi zaka samu soyayyar Allah subhanahu wataala a suratul zalzala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ wannan ya nuna duk alkhairin da kai zaka ga sakamakon sa a kiyama kuma abinda manzon Allah ya tabbatar mana wato shine masu alkhairi sune waɗanda ke samun alkhairi a makomarsu ta kiyama Allah ya sa muna ciki مكرنت حديثي نغبا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان الانبري قال حدثنا هبان بن عاصم وكان حرمل الصحابيني ya kasance aba ummihi baban mahaifiyar Hibban bin Asim ne baban mahaifiyar Hibban bin Asim sahabi harmala fa haddathatni safiya ibnatu ulayba da kuma duhaina ibnatu ulayba wasu mata ne guda biyu ya da kanwa to su kuma fa kana jadduhuma harmala kakansu harmala sahabi ne aba abihima ya zama shine baban babansu wato hadisin ya taho ta hanya biyu ya zo ta hanyar Hibban bin Asim ya zo ta hanyar Safiya bintu Ulayba ya zo ta hanyar Duhaibatu ibnatu Ulayba kaga su uku kenan Hibban bin Asim shi wanda ya rawaito hadisin Harmala bin Abdullah At-Tamimi kakansa ne ta wajen mahaifiyarsa Safiya bintu Ulayba da kuma Duhaina ibnatu Ulayba kakansu shi Harmala bin Abdullah At-Tamimi kakane gare su ta wajen baban babansu maimakon ta wajen mahaifiya saboda haka ya zama wato Harmala bin Abdullah At-Tamimi shine asalin sahabi ya zama ya karantar da hadisin nan ga waɗannan mutane kashi uku da Hibban bin Asim Safiya ibnatu Ulayba da Duhaibatu ibnatu Ulayba ya zama ya karantar da su kuma dukkan su jikokin sa ne shi annahu akhbarahum wato ya ba su labari an sa an ko wannan an din kuskure ne akhbarahum Harmalatu bin Abdullah Harmala bin Abdullah bin Iyas shine sahabi din sunan sa kenan Harmala shi ya ba su labari akan ce masa Harmala bin Iyasin At-Tamimi Al-Anbari akan ce masa Harmala bin Iyasin kawai At-Tamimi asali mutumin Basra ne kamar yadda ya zo cikin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad a mujallal na 7 shafi na 50 da Al-Isaba tarjuma ta 1666 da Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym da kuma Kitabul Isti'ab na Ibn Abdul Barri wato wannan yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka Harmala yana cikin sahabbai mutumin Basra ya bada labari annahu kharaja ya fita daga garin su shine Basra in aka ce kharaja ya bar gari kenan ya bar garin su hatta atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har dai ya iso ga annabi wato ya zo garin Madina fa kana indahu ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hatta arafahu annabi har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi ya dade kenan garin Madina falammar tahala lokacin da zai koma gida zai koma Basra yace qultu fi nafsi sai na gaya maraina nace maraina wallahi la'ati yannan nabi wallahi zan tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta azdada min alilmi sai na dada ƙara ilimi yayi niyyar zai koma gida amma duk da haka yana son ya ƙara ilimi saboda haka sai yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu amshi na taho ina takawa hatta qumtu bayna yadayhi sayyida na tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sayyida ce ya rasulullah ina so zan koma gida fa ma ta'muruni a'malu me kake min umarni in aikata in na tafi gida qala sayyida annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Harmala i'til ma'rufa duk wani abu mai kyau ka je kai wajtanibil munkar ka nisanci komai aka ki komai aka so je kai shi duk abin da aka ki kuma ka bar shi kaga ya bashi shi al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar summa raja'tu sai na koma kaga kamar yare na hatta ji'tu rahila na tafi ga abin hawana summa aqbaltu sai na sake dawowa hatta qumtu maqami qariban minhu har sai da na tsaya wurin tsayuwa na kusa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai ce ya rasulullah yana gani kamar ku wasiyar bata ishe shi ba wancan wasiyar karama ce ma ta'muruni a'malu me kake min umarni in aikata kala sai yace ya Harmala i'til ma'rufa wajtanibil munkara ka aikata abinda ake so kuma ka nisanci abinda ake ki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane Harmala bai fahimci abinda yake nufi bane saboda haka sai manzon Allah ya fassara mishi وانظر ما يؤجبك ما يؤجب أذنك كالورد أبند كننك يمك شعوة أن يقول لك القوم متاني أتي سنفة لاغ مدهالنك إذا قمت من عندهم إذا يزمك واتوتاشد قول متاني فأتيه دو أبند كننك زي سوء أتي متاني سنيبا مك قمد أي كتاشي ماذا الله يتي فأتيه كجكي أبند متاني زاس يبا مك قال شيد المعروف sananne shi alkhairi abu ne sananne zuciya ta san shi wanzuru allazi takrahu kalura da abinda kake an ya kula lakal qamu mutane su yi magana game da kai idza qumta min indihim in ka tashi daga wurin su a ce kai wanda ba shi da kirki saboda yana yin kaza to duk abinda ka kyamaci a ce an maka shaidar sa fajtanibhu sai ka nisance shi saboda haka annabi ya fassara masa alma'ruf da kuma almunkar فلما رجعت لوكاتين da na koma gida tafakkartu sai nayi ta tunani da nayi nazari fa idza huma sai ga wadannan kalmomi guda biyu al ma'ruf da al munkar lam yad'a shay'an busqala komi ba duk wani alkhairi yana cikin al ma'ruf kuma duk wani abin sharri yana cikin al munkar kaga manzon Allah ya dunkula maganar sa gare shi a wata riwayar yace ataitu rasulullah naje ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi rakbil hayy jama'a daga cikin kabilar mu muka hadu wato a cikin tawaga aka tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla bina salatas subhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar asubahi fa ja'altu anzuru ila allazi ila janbi ina duba na gefe na fa ma akadu a'rifuhu bana iya gane shi wannan hadisin yana cikin dalilai wadanda malamai ke kafawa game da yin sallar asubahi da wuri a farkon lokaci yace ya tafi da shi da wasu mutane daga jama'arsa daga Basra sun tafi Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun taho akai sallar asubahi fa ja'altu anzuru ila alladhi ila janbi ina duba mutumin da ke gefe na fa ma akadu a'rifuhu bani iya gane shi saboda a wannan zamani ba a sa fitila a masallaci haka ake sallar kaga yanzu an ci gaba yace bani gane shi ay min al-galas saboda duhu fa aqama indahu hatta arafahu ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har dai manzon Allah ya san shi falamma arada al-insirafa lokacin da ya nufin zai koma gida qala sai yace ataituhu sai na tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace ya rasulullah ma ta'muruni me kake min umurni in yi qala sai yace ya harmala itil ma'rufa ka aikata duk abu mai kyau wajtanibil munkara ka nisanci duk wani abu mara kyau qala yace fasadartu an husayn rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam summa qultu sai nace law raja'tu da na koma dai fastazattuhu inni mai karin ilimi fa qultu nace ya rasulullahi ausini ka min wasiya qala sai yace ya harmala ijtanibil munkara wa atil ma'rufa ya sake maimaita wato wannan abin da ya gaya masa a karon farko wama sarra uzunuka an tasma'a min alqaumi yaquluna laka idza qumta min indihim abinda kake so a ce mutane sun yabe ka da yin sa in baka wurin idan ka tashi baka wuri a ce mutane za su ce kai wane yana abu kaza mai kyau to duk abinda kake son a ce an yabe ka da shi in dai mai kyau ne fa'atihi ka je ka aikata shi wama sa'a uznuka an tasma'a min alqaumi idza qumta min indihim ay yaquluna laka fajtanibhu abinda ya zama ba za ka so a ce mutane sun yi shaidar sa gare ka ba idan baka wuri idan baka wuri ba za ka so a ce mutane sun ba da shaidar halinka kaza saboda hali ne wanda jama'a gaba daya ba su son mai aikata shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka nisanci wannan abin wata riwayar yace falamma aradtu ruju'a sai da nayi nufin komawa sai na tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi ausini kamin wasiya saboda haka yasa wasu malamai suke kawo hadisin nan a cikin wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda yazo cikin majma'uz zawaid al-imam al-haisami kitabul wasaya babu wasiyati rasulillah ya kawo hadisi na 7112 al-imam al-haisami yace rijaluhu siqatun yana inganta hadisin duk da cewa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya raunana isnadin wannan hadisin a cikin silsilatu da'ifa hadisi na 1889. مكرنت حديثي نكرشي حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر ابن سليمان التيمي معتمر بن سليمان التيمي يا كرنت دمو قال يجي ذكرت لأبي حديثة أبي عثمان ناقيا ومهيفينا وانا حديثي وانا أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملا البصري أنا تشيوى مخبرم معمر مخبرم يا زمني دا جاهلية كما يرس كمسلنشي سنة معمر أكباش تسوان ري هرزوا باين زمن منزون الله كاغا يرس كي جاهلية يرس كي مسلنشي كما يرس كي زمن منزو سنة كما يرس كي زمن باين منزو dan haka mutum ne mai tsawon rai an ce ya yi shekara 130 a duniya kafin ya rusu in yana siyaru a alamin nubala mujallal na hudu shafin 176 amma ba a sashi cikin sahabbai ana sashi cikin mukhabbaram wanda ke da rai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu damar musulunta ba gashi dattijo ne ko a zamanin saboda haka yasa hadisansa da ka samu ya ruwaito ne daga sahabbai ana kiransa Abu Usman an-Nahdi yafi shahara da wannan alkunya asalin sunansa Abdurrahman ibn Mulla al-Basri yace an Salman al-Farisi an karbo hadisin daga Salman al-Farisi annahu qala inna ahlal ma'ruf fi ad-dunya mutanan kirki a duniya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah sune mutanan kirki a lahira fa qala sai yace inni sami'tuhu min Abi Usman yuhaddisuhu ناجي أبو عثمان النهدي أنا بعد لبار نن أن سلمان فأعرفت أن ذلك كذاكا ناجي نقيا وبابانا يتبت الدشي واتوسي يسان يغسكن تشيوا حقا يا أوكشيني أن ذاكا كذاكا واتو حقا كمر حقني فما حدثت به أحدا قط يتيبا تأبا ومن لبار وانا حديث با ينديجي شيدغا أبو عثمان النهدي حديث يازو تحنيوي ديوا دون حقا يسان بالمسكي إنغان تاشي akwai riwayar da yake cewa haddathana Musa bin Isma'il al-Minqari haddathana Musa bin Isma'il al-Minqari qala haddathana Abdul Wahid bin Zaid al-Basri an Asim bin Sulaiman al-Ahwal an Abi Usman an-Nahdi har yanzu dai shi wannan tabi'i qala sai yace qala Rasulullah to shi wannan mutum tunda bai zamani da annabi ba sahabi bane an ce mukhabbaramun ne amma gashi ya ce qala rasulullah sai aka ce eh to hadisin sahihun ne amma mawqufun ba marfu'un bane tunda bai zamani da manzon Allah ba hadisi ne sahihun mawqufun ko akan ce mai sahihun li ghairihi marfu'an in ka duba ar-rawdun nadir hadisi na 1031 me yasa ake cewa sahihun li ghairihi saboda akwai hadisin Abu Umama Abu Umama al-Bahili babu shakka ya ruwaito irin wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabrani hadisi na 1815 wanda hadisin Abu Umama al-Bahili shi sahabi ne yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahlul ma'ruf fi ad-dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah mutanen kwarai a duniya sune na kwarai a lahira kuma mutanen banza a duniya sune na banza a lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna awwala ahli aljannati dukhulan aljanna wadanda za su fara shiga aljanna daga cikin yan aljanna annabi yace ahlul ma'ruf sune mutanen kirki so kaga ya nuna cewar makoma ta ta'allaka ne da irin yanda rayuwarka take a duniya kuma har ma saboda ya nuna mana falalar kyawun hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu fara shiga aljanna sune mutanen kirki wannan hadisin yana al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabrani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka fada daidai kuma ya gafarta mana kuskure muna ƙara tunatar da ƴan uwa game da mas'ala ta ginin masallacin nan ga account wanda aka bude an rubuta shi a jikin allo account ne musamman saboda ginin wannan masallacin kuma account din nan ba mutum ɗaya bane zai yake da ikon cire kudi a ciki kwamiti aka kafa kafin na aka bude wannan account musamman saboda samun tallafin ƴan uwa musulmi game da sake ginin wannan masallaci na juma'a ya kamata mu zabura mu kokari mu samu makawunan mu alkhairi Allah ka samu iya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.